الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وديات قال تبتها قال الله سبحانه وتعالى وانديساك قدرها الورم domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci ash-shaykhul imamul muhaddith abu abdurrahman محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكراتو وندا يغباتا دا تيمكوان الله سبحانه وتعالى منكوانا أكرقشن متاشير مغانا وندا مالا يي متتاكي دا النية منغما دا كران تحديثن إنما الأعمال بالنيات بوكوانا أنا wanda a karatunmu na yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga at-takbiru wato fadar Allahu akbar wato lokacin da mai sallah zai fara sallah takbiratul ihram da zai qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-takbir ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر التكبير فتفدر الله أكبر ينكبر wato yin kabbara a sallah takbiratul ihram rukuni ne daga cikin rukunai na sallah da kuma abinda malamai suke kai shine la yujzi'u ghayru hadhihi alkalima watar wannan kalma ta Allahu akbar bata iswa da wannan zamu ga shine ra'ayin malamai na mazhaban nan guda hudu guda uku daga cikin su wannan shine ra'ayin su kuma shine ra'ayin Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri sannan kuma shine ra'ayi na dukkan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam to amma an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud da kuma Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Allah ta'ala ya ji kansu da rahama wajen halatin sawa alifi da lam wajen akbar kace Allahul akbar amma an rawaito daga wajen al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit daya daga cikin malaman mazhaban nan guda hudu wato halattin shiga sallah da kalmar da take nuni akan girmama Allah subhanahu wataala koda ba Allahu akbar bace to zaka iya yin amfani da ita zaka iya cewa Allahul Azim gane da kyau ko Allahul A'zam ko Allahul Ajal ko Subhanallah yace kullu ha zikru tunda dai abinda ake bukata shine ambaton Allah ko to lokacin da kace Allahul Ajal ko lokacin da kace Allahul A'zam ko Allahu A'la da sauransu yana fa'idantar da ka girmama Allah tabaraka wa ta'ala ka ambaci Allah to amma abinda ya shafi wajen azkar inda yake da kai halaccin ka zo da wani ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya takaitawa akan da idan muka yi lissafi takbiratul ihram sallar da ma'aiki yayi a duniya kan tafarilla kan tanafila tafi karfin lissafi. To amma ba a taba rawaitowa cewa gashi a wata sallah daga cikin salloli ba ya ce Allahu al-a'zam ko Allahu al-ajal, tare da cewa inda a ce ya halatta to da ma'aiki yayi ko da so ɗaya ne ya dulla alal jawaz, saboda ya yi nuni akan halacci. Mun gane da kyau. To amma yi muka ɗauki irin su azkar na ruku'i, azkar na sujada, du'a'ul istiftah, saboda ya halatta a yi ba kala ɗaya ba, duka kuma an rawaito daga ma'aiki ya yi su da salo kala-kala daban-daban, wanda insha Allahu kowane a babansa idan muka je za mu tattauna akan matsala. Albani ya ce sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗewa sallarsa da faɗarsa Allahu akbar. Wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana faɗar haka, kamar yadda hadithin na Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa, wato tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yastaftihu salata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, wanda shine hadithi na farko a cikin Umdatul Ahkam wanda al-Sheikh al-Imam Abdul Ghani ya saba ka'idarsa ta cewa hadithin da yake muttafaqun alaihi ne zai kawo. To shine ina ga hadithi na farko wanda ya kawo, wanda babu shi cikin sahih Bukhari sai cikin sahih Muslim, shine hadithin na Aisha radiyallahu anha, saboda a ciki dalibin na Aisha Abdul Jawza, wato waɗansu daga cikin malaman hadithi suka ce bai tabbata ba yayi karatu daga wajen na Aisha, sai ya zamanto a ciki akwai inqida'i, shi yasa ya zama al-Imam al-Bukhari bai fitar da wannan hadithin ba. To anan yace sannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana buɗewa sallar shi ta farilla ko ta nafila da faɗarsa Allahu akbar, Allah tabaraka wa ta'ala shine mai girma akan dukkan wani mai girma, ba wani mai girma wanda girmansa yake da kwai girma a gaban girman Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amara bi zalika al-musi'a as-salatihi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wannan mutumin da ya muna na sallar shi da fadar Allahu akbar, kama taqaddama, kamar yadda ambatan shi ya gabata a farko, wato can a istiqbalul qibla, a istiqbalul ka'aba. Wato mun karanta hadithin al-musi'u salatihi, hadithin Abu Huraira, wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cikin masallaci, wani daga cikin sahabban shi ana ce da shi Khallad ibn Rafi'in, wato ya shigo cikin masallaci ya salla ta nafila raka'a biyu tahiyatul masjid, ya tafi yayi sallama ga ma'aiki, ya gaishe da ma'aiki, manzo Allah ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli. Mun gane da kyau. To a cikin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarce shi da ya ce Allahu akbar, wa qala lahu, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da shi innahu, haqiqa yadda lamarin yake, la tatimmu salatun li ahadin minan nas, sallah ba ta cika ga kowa daga cikin mutane, hatta ya tawadda'a, wato har sai yayi alwalla, fa yad'a alwudu'a mawadi'ahu, ya ajje alwalla a guraren da aka umarce shi da ya ajje ta, yayi alwalla kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yayi alwalla, ya karantar da shi a cikin alqur'ani, idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. To har sai yayi alwalla kamar yadda manzo Allah ya ce tawaddu'u kama amarakumullah, wato ku yi alwala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku a cikin alqur'ani da ku yi. To kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da sahabbai yadda ake alwala, kamar yadda kuma sahabbai na ma'aiki ba su yi kasa a gwiwa ba wajen rawaito mana siffar alwala ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, ga irin hadithin Abdullahi dan Zaid, ga irin hadithin Umran mula Uthman bin Affan, ga irin hadithin Abdullahi ibn Abbas wanda yana cikin sunan, ga irin hadithin Laqid ibn Sabira wanda yana cikin sunan, ka irin hadisin Ali ibn Abi Talib wanda shi ma yana cikin sunan akwai hadisai da dama wato sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun nakalto mana yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yin alwala thumma yaqulu Allahu akbar sannan kuma yace Allahu akbar saboda wannan hadisi na Abu Huraira ya zo shi da ziyadat cikin Bukhari da Muslim da kuma cikin Sunan idan muka koma cikin Masanid da cikin Ma'ajim da Sihahu zamu ga cewa akwai guraren da ake dan ziyadat to wannan ziyada ta fa yad'al wudu'a mawadi'uhu wannan babu ita a cikin Bukhari da Muslim shi yasa idan ka sabka kasa zaka ga cewa lambar da ya maka ba wai ta Bukhari da Muslim ya maka ba yayi maka lambal Abdabarani wato al-Imam Abdabarani Abu al-Qasim Abdabarani shi ya fitar da hadisin a cikin littafin sa Al-Mu'jam mun gane da kyau saboda wannan ziyada din babu ita cikin Bukhari da Muslim amma asalin hadisin na al-musi'u salatihi akwai shi a cikin Bukhari da Muslim ko hadisin Abu Huraira sannan kuma zamu ga cewa waɗanda suka rawaito hadisin nan daga sahabbai na ma'aiki suna da yawa akwai Rifa'atu ibn Rafi az-Zuraqi dan uwan Sheikh Khallad ibn Rafi din wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin Rifa'a din shi wa kana yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada a cikin hadisi ingantacce hadisin Ali ibn Abi Talib wanda wato al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa miftahus salati mabudi na sallah makulli na sallah wanda sai da shi ne zaka bude wa kanka ka baiwa kanka damar kai sallah shine ad-duhur tsarki idan mutum ba ya da tsarki ba zai yi maganar akan cewa zai yi sallah ba ko ta farilla ko ta nafila ba a yi sai an yi tsarki ko to mabudi na sallah shine ad-duhur wa tahrimuha at-takbir wato abin da yake haramta aikata abin da yake wajen sallah lokacin da mutum yayi niyyar yin sallah shine at-takbir kabbara ta harama wato duk abin da yake zamantowa haramu ne ga mai sallah ya aikata shi irin kaga mai sallah baya halitta a gare shi ya kallaci yamma mai sallah baya halitta a gare shi yayi wa wani magana mai sallah baya halatta a gare shi ya dauki ruwa ya sha baya halatta a gare shi ya ci abinci ko to abin da yake haramta mai waɗannan abubuwan shine lokacin da yace Allahu akbar bayan an gama ta da iqama kafin ayi takbiratul ihram wannan kamar yanda zamu ga cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam yana dan daukan lokaci saboda ya daidaita sahu na sahabban shi wani lokacin kuma kamar yanda Al-Nu'man ibn Bashir Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya rawaito cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam kanu yasawi sufufana hatta ka annaba yusawi bihal qidah hatta ra'a anna bada aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badiyan sadrahu min as-safi faqala ibadallah la tusawwinna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum to hadisin Al-Nu'man ibn Bashir wanda ka so mafi tsoka cikin sa in farada bihi Muslim amma akwai muttafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim shine da tusawwinna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum to zamu ga ya tabbatar mana da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam bayan an ta da iqama kafin ya fara sallah sai ya tabbatar da cewa sahu ya daidaita saboda iqamatu safi min tamami salati mun gane da kyau kamar yanda hadisin Anas bin Malik da yana cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim ya tabbatar da haka sannan kuma da hadisin Abu Huraira aqimus safa fa inna iqamatu safi min husni salah wanda yana cikin Bukhari da Muslim shi ma shine tahrimuha abinda yake haramta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta wa bayi su aikata a wajen sallah shine at-takbir da zaran mutun yayi takbiratul ihram to shikenan ya shiga cikin wato ibadar sallah yanzu a wannan lokacin ba zai yi surutu ba amma bayan ka gama ta da iqama
kafin ka yi takbiratul ihram zaka iya cewa kai ka shawutar wannan zaka iya cewa kai zo zamna kare yi kaza amma kana Allahu akbar an gama mun gane wa tahliluha at-taslim sai kuma abin da yake halittawa mutun ya dawo ya ci gaba da yin uzurrukan shi wanda ya saba yi kafin ya shiga sallah na cin abinci da hira da jama'a da kallon yamma da gusum da arewa da tashi da zama da kwanciya shine at-taslim sallama to lokacin da mutun yace assalamu alaikum wa rahmatullah to tun daga wannan lokaci ya halatta yayi magana mun gane da kyau ba laifi bayan ka gama sallama kenan in wani uzuri ya girmo ka ce kai zo da muna ina zuwa sai ka ce astaghfirullah wannan ba shi da alaka da cewa sallar ka ta samu matsala lokacin da kace assalamu alaikum shikenan ka gama akwai irin zikirin da ake yin sa kafin ayi magana irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan yana cikin hadisin Abu Dharr yana cikin wato Tirmidhi da kuma Sunan Abi Dawud ko ina ga cikin Tirmidhi ya Abu Dawud bai fitar da shi ba yana cikin Tirmidhi wanda yake nuni akan cewa ana yin ta 10 bayan sallar asubahi da kuma 10 bayan sallar magriba to waɗansu daga cikin malamai ba su inganta wannan hadisin ba mun gane da kyau amma yana daga cikin azkaru wanda ake yin su kafin ayi magana huwa sanir rijlaihi qabla an yatakallama kafafuwan shi suna irin zaman da yake na sallah kafin yayi magana sai yayi su to wannan hadisi Ali ibn Abi Talib ya rawaito shi kamar yadda yake cikin Sunan Abi Dawud wa kana yarfa'u sautahu bitakbiri hatta yusmi'a man khalfahu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daga muryarsa da kabbara hadde ya jiyar da mamun da suke sallah a bayan shi wato ma'aiki in zai yi kabbara saboda a wancan lokacin babu amsa kowa to ma'aiki yana daga muryar shi da kyau wajen takbiratul ihram da kuma sauran kabarbari ta yanda ba buƙatar a ce sai wani ya zaman toladan nashi in gane da kyau duk wanda yake sallah a bayan ma'aiki to yana jin kabbaral ma'aiki a lokacin da ma'aiki lafiyar shi kalau a ma'aiki alaihi salatu wassalamu to shi kabbara shi take isar da dukkan mamun shi dan haka ba buƙatar a ce sai wani ya zaman tolada ne na ma'aiki a cikin sallah mun gane wannan zamu ga hadisai da dama sun tabbatar da haka wajen abin da ya shafi ma'aiki yana daga muryarsa hatta yusmi'a man yalihi min as-saffil awwal wannan wajen fadar amin kenan to wajen takbira ko yana daga murya sai na ce Allahu akbar yanda zai zamanto wanda suke baya ma sahun baya ma sun ji abin da ma'aiki ya fada na'am wa kana idza marida ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya kamu da rashin lafiya idan ba ya da lafiya wai kuma ya zamanto limami ga sahabban shi rafa Abu Bakr sautahu saboda a lokacin a rashin lafiyar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta ɗan kwana ya yi limanci ga sahabban shi to a lokacin muryarsa ba ta fitowa da kyau ba ta fita da kyau ta yanda wanda suke kusan shi iya su za su iya jin muryar shi amma 'yan can baya ba za su san abin da yake faruwa ba to saboda wannan larura Abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abdullahi ibn Usman Abubakar ibn Abi Quhafa ya kasance yana daga muryarsa yuballighun nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam yana isarwa mutane kabbaral ma'aiki alaihi salatu wassalam yana jiyar da sahabbai idan ma'aiki yayi kabbara to sai ya zamanto shine mai isarwa na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ga sahabban shi ya zamanto ladan kenan na ma'aiki saboda larurar da ma'aiki yake fama da ita a wannan lokacin muryar shi ba ta da karfin da za ta gamsar da sahabbai dukkan su gabaki da to shi yasa in ya zamanto in ana sallah in muryar limami za ta iya wadatar da waɗanda suke cikin masallaci har ma waɗanda suke waje, to ba buƙatar a ce sai wani ya daga murya. To amma in ya zamanto muryar shi ba za ta wadatar ba, irin ko an yi kufir ne, kuma sai ya zamanto jama'ar suna da yawa, dandazo ne mai yawa, to yanzu babu laifi a daga murya gwargwadon haja. Babu laifi in mutum ɗaya in ya ɗaga ya isa, to falillahi alhamdu sai ya ɗaga. In ya zamanto taron ya fi ƙarfin a ce mutum ɗaya ya ɗaga murya, ya gama taron nan sai mutum biyu ko uku ko huɗu ko biyar, saboda jama'ar tana da yawa, ko irin sallar idi ce ko kuma sallar juma'a, to babu laifi gwargwadon haja sai a yi, saboda isarwa mutane kabbarar limami. Mun gane da kyau, wannan babu laifi. Amma dai asali shi ne idan limami muryar shi tana isa ga mamunsa, to ba a daga murya a bayan shi. Yasa za mu ga cikin malaman Malikiya akwai wanda suke da ma zafi wajen abin da ya shafi cewa duk wanda ya daga muryar shi a bayan limami, tare da cewa kuma limamin nan muryar shi tana kaiwa waɗanda suke bayan shi ga baki ɗaya, shi ba shi da sallah. Mun gane da kyau. To Irshadu Salik askari kenan yayi magana akai, yace to sahihu shine sihhatu salatil mustami'i muslimi, ko na makamancin sa. Mun gane me jiyarwa ladani yace da ce mafi inganci ba za a ce ba sallar shi ta baci, amma dai ba zai samu lada ba kamar yadda kowa zai samu, saboda yayi abin da bai dace ba. Mun gane da kyau. Illa rura ce ta buƙatar ladani yayi ya daga muryarsa, saboda jama'a ba sa ji, to falla alhamdu sai ya daga. Amma in ya zamanto masallaci akwai amsa kowa, kuma a hannun limami take, kaga wanda zai yi kuma wani daga baya, sai ya zamanto ma yana ɗaukar hankali na jama'a da sauransu. Allah ta'ala ya sa mu gane. Wa kana yaqul ma'aiki, wato wannan hadisi Muslim da Nasa'i suka fitar da shi ko, to za mu ga wannan hadisi na abin da ya shafi isarwar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana sallah, Abubakar ya zamanto yana isarwar sahabbai, yana jiyar da sahabbai kabbarar ma'aiki, a ta cikin Bukhari akwai shi, akwai shi ta hanyar hadisin na Aisha radiyallahu anha, kamar yadda yake da tsawo hadisin Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, lokacin da ya zo ya ce wa nana Aisha, ba za ki bani labarin rashin lafiyar ma'aiki ba. To a cikin hadisin can wajen kusa da ƙarshe, ta ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin sallah wa Abubakar, ya atammu bi salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wan nasu bi salati Abubakar. To wannan hadisi ne muttafaqun alaihi. To kuma akwai hadisin Jabir dan Abdullahi, wanda shi kuma al-Imam Muslim ne ya fitar da shi, wanda mun karanta shi a baya, in kirtum anifan la taf'aluna fi la faris wa rum yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud fala taf'alu, wanda a wannan gurin lokacin da ma'aiki baya da lafiya sun je gaishe shi, to ma'aiki yana sallah a zaune, muryar shi bata fita da kyau, sai sahabbai suka fara yin sallah a tsaye, musu ishara akan su zauna. Bayan sun zauna, to Abubakar ya kasance shi yake jiyar da mutane kabbarar ma'aiki alaihi salatu wassalam. To sai ya zamanto kenan wajen hadisi wanda yake magana akan isarwar Abubakar ga sautin ma'aiki alaihi salatu wassalamu, wato akwai cikin Bukhari da Muslim ta hanyar hadisin na Aisha, wanda Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud ya rawaito daga wajenta, da kuma hadisin Jabir ibn Abdullah, wanda shi kuma yana cikin Sahihu Muslim. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa, yana cewa idza qala al-imam, idan limam yace Allahu akbar, yace Allahu akbar, fa qulu Allahu akbar, wato kuma ku ce Allahu akbar. Wato wannan hadisi Imam Ahmad da al-Imam al-Baihaqi suka rawaito shi. To zamu ga akwai irin wannan hadisi din cikin Bukhari da Muslim ta hanyar Abu Huraira da nana Aisha da Anas bin Malik. Wato amma shi kuma anan bai ce idza qala al-imam Allahu akbar ba fa qulu Allahu akbar. Wato abin da ya faɗa ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Sannan kuma haka hadisin Hibban ibn Abdullah ar-Raqashi, wanda al-imam Muslim ya fitar da shi, yanda ya jiyo daga wajen Abdullahi dan Abu Musa al-Ash'ari Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato zamu ga shi ma a ciki ya ce wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansit wanda shi yana cikin sahihu Muslim amma da hadisin Abu Huraira da na Aisha da na Anas dan Malik waɗannan dukkanin su muttafaqun alayhi ne Bukhari da Muslim suka hada akan fitar da shi raf'ul yadayn sai kuma abin da ya shafi daga hannaye guda biyu lokacin da mutum zai yi takbiratul ihram mun gane da kyau wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu a ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yarfa'u yadayhi yana daga hannayensa guda biyu taratan ma'a takbir wani lokacin tare da yin kabbara din zai yi kabbara zai ce Allahu akbar wato wani lokacin yana yin su ma'an kamar yanda zamu ga cewa hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar mana da haka Abdullahi dan Umar yace ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam iftataha takbira fi salati rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hazwa mankibaihi Abdullahi dan Umar yace da ido na guda biyun nan naga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bude sallarsa lokacin da ya shiga cikin sallah lokacin da yake cewa Allahu akbar ya daga hannayensa guda biyu hadde ya kai su setin kafadinsa Allahu akbar mun gane da kyau wannan ya tabbata cikin Bukhari da Muslim gashi na amma Imam al-Albani ya ce Bukhari da Nasa'i ko yawa ya tabbata cikin Bukhari da Muslim wa taratan ba'da takbir waɗansu lokutan ku kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana daga hannayensa guda biyu bayan ya yi kabbara wato bayan ya ce Allahu akbar kuma sai ya daga hannaye mun gane da kyau yawa to shi ma hadisin Abdullahi dan Umar wanda kuma shi kuma Muslim ya fitar da shi ya tabbatar da hakan din Abdullahi dan Umar a cikin sahihu Muslim akwai ziyada thumma kabbara ce ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam iftataha takbira fi salati rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi wa li muslimin fi riwayatin thumma kabbara walahuma wa idha raka'a wa idha kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu wa idha rafa'a ra'sahu fa'ala mithlahu wa qala sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود wato wannan kusan yawancin sa muttafaqun alayhi ne amma akwai gurin da Bukhari ya kade ta da fitar da shi akwai gurin da kuma Muslim ya kade ta da fitar da shi to wannan yana nuni akan cewa idan mutum zai yi takbiratul ihram wajen daga hannu yana da kai zabi har guda uku amma ma'at takbiratul ihram yace Allahu akbar tare kenan amma ya zamanto ya ce Allahu akbar sai kuma bayan ya yi haka ya daga hannayen shi wata ratan qablahu waɗansu lokutan kuma kafin ya daga hannayen nashi mun gane ma'at takbir tare da kabbara wani lokacin bayan kabbara wani lokacin kafin ya yi kabbara din za mu ga ba'da takbiri hadithin Malik ibn al-Huwairith wanda Abu Qilaba Abdullahi ibn Zaid al-Jarmi Allah ya ji kansa da rahama ya jiyo daga wajen Malik ibn al-Huwairith annahu ra'a Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu idza salla kabbara wa rafa'a wa li muslimin thumma rafa'a wa lahu ma yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu rafa'a yadayhi wa haddatha anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama sana'a hakadha wato Malik ibn al-Huwairith kamar yadda Abu Qilaba ya rawaito mana cewa ya kasance Malik ibn al-Huwairith idan yana sallah yana cewa Allahu akbar sai bayan ya ce Allahu akbar sannan kuma sai ya daga hannayen shi kamar yadda hadisin sahihu Muslim ya tabbatar thumma saboda thumma harfi ne na adafi tadullu ala tartib ma'a ta'qib, wato bayan an yi kabbara sannan ake daga hannaye. Haka kuma idan zai tafi ruku'u bayan ya gama karatu yana daga hannayen shi a wannan lokacin ma. Haka idan ya dago daga ruku'u kafin ya tafi sujjada yana daga hannayen shi a wannan gurin ma. Sai kuma ya baiwa Abu Kilaba labarin cewa haka dinnan da ya ga yana yi, to haka ya ga shi ma ma'aiki yana yi sallallahu alaihi wasallam. To kuma wani lokaci kuma qablahu, kafin yayi takbiratul ihram, kafin ya ce Allahu akbar yake daga hannan, sai bayan ya gama yayi haka sai ya ce Allahu akbar. Mun gane da kyau wanda wannan shi ma kuma ya tabbata, ya tabbata cikin sahih Bukhari din ta hanyar Abdullahi da Umar. Za mu ga cewa dama usayin yawanci hadisin da yake magana kan rafu'ul yadayn, amma za mu same shi cikin Bukhari da Muslim ne hadisin Abdullahi da Umar da kuma Malik ibn al-Huwaydis. Mun gane da kyau saboda su ne suka rawaito wannan bangaren, sai kuma hadisin Abu Huraira, sai kuma hadithin Abdullah ibn Yazid al-Khidmi, wato wanda ya jiyo daga wajen Ali ibn Abi Talib, Mudarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, wato sai wannan. Za mu ga su waɗannan sun tabbatar mana da cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam yana da waɗannan sifat ɗin guda uku, imma at-takbir, imma rafu'ul yadayn ma at-takbir, imma at-takbir ba'da qabla raf'il yadayn, imma at-takbir ba'da raf'il yadayn. Wanda kowanne idan mutun yayi ba wanda ya kusure saboda ya tabbata, taratan yaf'alu hadha wa taratan yaf'alu dhaka, wani lokaci yana aikata wannan wani lokaci yana aikata wancan. Wanda kuma sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam idan ta zo da asalib, ta zo ta da alwa, abinda ya kamata shine a sunna din kai ma ya zamanto kana tanawwi. Yau in kai wannan sifa din, gobe kai waccar, jibi kai waccar, ko idan a wannan sallah din kai wannan sifa, a waccar sallar kai waccar, a waccar kai waccar, sai ya zamanto cikin lokaci kankane kai ihaba da sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalamu ta bangaren abinda ya shafi wannan kabarbar. Ta yanda ba za ma ka jiba wani a jikinka dan ka ga wani yayi kabbara kafin ya daga hannu, ko kuma ya daga hannaye kafin ya yi kabbara, ko kuma ya yi kabbara tare da daga hannu, sai zaman to da baka ya zama ruwan dare a wajenka, ka saba yi. Za ka ga wani lokacin sunna akwai kamar da malamai sun yi ta rubuce-rubuce bangaren, akwai as-sunanul mahjura, abinda ya tabbata sunna ce ana yin sa a wancan lokacin, amma kuma yanzu an kaurace masa, sai zaman to malamai sun yi rubutu akai. Za mu ga akwai ma abubuwan da ba as-sunanul mahjura bane, amma mu da ke nan ba mu saba su ba, sai ka mun suna cikin as-sunanul mahjura da, amma a wani guri ana yi. In ka dauka irin kai kabbara daga baya ka daga hannu, ko kuma sai bayan ma ka daga hannaye can ka ce Allahu akbar, bayan kai haka sai ka ce Allahu akbar, wani sai ka ji ce subhanallahi, musamman in kai limami, da saboda abin laysa ma'hudan, bai saba gudana ba a musallatai, ba cika gani irin wannan ba, sai ya zama to abu ne wanda yake bako in ka zo da shi. Shi ko kusan shi ne abin da yake sananne din, zauwa da wannan kala din da wancan kala da wancan kala din. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'i, wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa guda biyu, halin kasance wasu suna ababen mekewar yatsotsi, mamdudatal asabi, lokacin da zai daga hannayensa ma'aiki ba haka yake musu ba, tun daga ƙasa. Mun gane da kyau, haka yake Allahu akbar, yatsotsin a meke suke, ba a lankwashe ba, ya lankwasa su. Mun gane, wannan shine abinda hadithin Abu Huraira, wanda al-Imamu Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, wato ya kawo sa cikin littafinsa, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi salati rafa'a yadayhi madda, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga cikin sallah yana daga hannayensa guda biyu a beke yake daga su, ba wai a lankwashe ba, meke su yake da kyau. Mun gane da kyau. To shine ana yace wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi, la yufarriju bainaha wa la yadhumuha. Wato maike alaihi salatu wassalamu baya raba dakankanin yatsu dinshi lokacin da zai daga su, ba haka yake ba, irin kaman zakai da kuwa gane da cewa ba haka ake ba. Sannan kuma ba a matse su da kyau, yanda ba a hade su, ba a rabe su, to kuma ba a matse su, irin kawai haka Allahu akbar kalkace sai ka matse su nan duka, wani za ka gani yayi wani haka da hade su amiru haka ma ja'at mun gane kamar su yanda suke Allahu akbar. Na'am. Wato wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi, kamar yadda kuma za mu ga cewa da Ibn Khuzaima da Tammam da Al-Hakim, Imam Al-Hakim ya inganta shi wa wafaqahu Adh-Dhahabi, wato Imam Adh-Dhahabi ya yi mai muwafaqa wajen tasihin wannan hadisi kenan. Wa kana yaj'aluhuma hazwa mankibaihi, wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan zai daga hannayensa guda biyu yana daga su har zuwa mankibaihi, dabura da kafadinsa. Allahu akbar, mun gane da kyau, yana musu haka dabura da kafadinsa, ya zama to tsawon su su wuce kafadin shi ba. Wanda wannan zamu ga akwai hakan din cikin hadisin Abdullahi dan Umar, kuma hadisin Abu Humaid Sa'idi wanda yana cikin Sahih Bukhari, da kuma waɗansu daga cikin littattafai na sunna, wato ya tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan ya daga hannayensa yana tsaida su ne hazo banki bai dabura da kafadinsa. Mun gane. Wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhaziya bihima furu'a udhunayhi, wato so da dama ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daga hannayensa guda biyu har dai ya zamanto ya dabaranci wato saman kunnayen shi da hannayen nasa guda biyu. Furu'a udhunayhi ma'ana a'la udhunayhi, saman kunnayen shi ya zamanto yana daga su lokacin hanna. Mun gane da kyau. Wanda wannan kuma shine abin da hadithin Malik ibn al-Huwairith wanda yake cikin Sahih Muslim ya tabbatar. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وفي رواية فروع أذنيه. من قال ذلك ما يكي صلى الله عليه وسلم يكسن إذن يكبر تاشق صلى الله عليه وسلم أنه ينسى قدابيو حد يدبرن كنا ينسى لو أنه ينسى زمن تو دبرا كنا ينسى. A wata ruwaya kuma ya ce saman kunnayen shi, furu'a udhunayhi. Mun gane da kyau. Wannan shi ba da cikin Sahih Muslim. Gashi na lamba ta nawa ce? Lamba ta takwas ya ce Al-Bukhari wa Abu Dawud. To, ya ja'alu ma hazwa mankibaihi, wannan shi ne muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim da Abu Dawud sun fitar da shi. Amma yarfa'uhuma hatta yuhaziya bihima furu'a udhunayhi, wannan in muka dauki hadisin Malik ibn al-Huwairith wanda shi yana cikin Sahih Muslim ne, kamar yadda za mu ga duk mai karatu na haddan hadisi zai same shi ne cikin hashiya, ba zai same shi cikin wato wannan abin da ya shafi matanin hadisin, ba zai same shi cikin hashiya ne. Sai ya zama to furu'a udhunayhi man farada bihi muslim amma yuhadhi bima mankibaihi, wannan muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka hadu akan fitar da shi. Na'am. وضع اليمنى على اليسرى والامر به, sai kuma gaba ta gaba shine dora hannun dama akan hagu, da kuma umarni daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu dangane da dora hannun dama akan hagu lokacin da mai sallah zai yi sallah, sawa'an tafarilla ko tanafila. Wa kana sallallahu alaihi wasallam يضع يده اليمنى على اليسرى, مالن يتي مايكي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسانتي ينا طول هنن سنداما أكن هنن سنهب. تمر يدى حديث وائل ابن حجر الله تعالى يقال يدار شون لنا تكن سيو مسلم واتو يتبتر هكا لوغة تندى وائل ابن حجر يا تفوجا مايكي عليه الصلاة والسلام, kamar yadda yake cikin Sahih Muslim ya ga lokacin da manzala ya kabbara ya dora hannunsa na dama akan nahu. Mun gane da kyau. Kuma za mu je a matashiyar magana ta wad'uhuma ala sadar, za mu kawo wato dalilai wanda suke nuni akan cewa inda ya tabbata ana dora hannu shine akan kirji ko ƙasa da kirji kadan amma ba wajen cibiya ba ƙasa da kirji kadan kamar yadda zamu gani wajen nusus da kuma yanda malamai suke magana akai zamu ga yanzu wadansu za ka ga wani akan cibiya yake dora wani ƙasa da cibiya wani sama da cibiya kadan wanda wannan dukkanin su ba su da dalilai masu kwari in ka hada da wajen dora su akan kirji mun gane da kyau saboda na dora su akan kirji akwai hadithin Ba'us ibn Kaysan al-Yamani akwai hadithin Qulb ibn Ta'i akwai kuma hadithin Wa'il ibn Hujr wato akwai hadisai da dama wanda adan malam ya kawo wadansu daga ciki wanda ba su kadai bane akwai wadansu ma wanda dai kasu ba saboda dama nan ya kawo maka ne saboda ya nuna maka dai akwai hadisai to sai ya sabka kasa ya dan yi bayani akan wato abin da yake tabbatacce daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wa kana yaqul ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana fada a cikin hadisi yana cewa inna ma'sharal anbiya'i wato haqiqa mu jama'ar annabawa annabawa tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa ma'aiki alaihi salatu wassalam yace to mu jama'ar annabawa gabaki dayan mu an umarce mu da waɗannan abubuwan guda uku na farko umirna bi ta'jili fitrina an umarce mu da mu gaggauta cin bude baki idan muka yi azumi da zarar rana ta fada to mu gaggauta cin bude baki wanda kuma wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da al'ummarsa cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra wato ma mutane ba za su gushe ba suna cikin gajiya ta alkhairi matakala suna gaggauta cin bude baki kuma ga hadisin da na Aisha nan radiyallahu ta'ala anha wanda yana cikin sahih muslim tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'ajjilu al-maghriba wal-ifdar baiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana gaggauta bayar da sallah ta magriba da zarar rana ta fada haka kuma yana gaggauta cin bude baki idan yayi azumi da zarar rana ta fada kuma zamu ga haka cikin hadisin Abdullah ibn Abi Awfa wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda ma yake alaihi salatu wassalam wata rana yana cikin bulaguro da shi da sahabbansa a cikin wata na Ramadan bayan rana ta fada sai ya fada ga wani daga cikin sahabbai fa qala li rajulin inzil fajdahli yace sauka ka kada mana dambu mu yi bude baki da shi faqala ash-shamsu ya rasulullah yace ya jaka dan Allah ai akwai sauran ragowar rana yace in zilfaj da hali nace ka sauka ka kada mana dambu mu yi bude baki da shi faqala ash-shamsu ya rasulullah yace akwai sauran ragowar rana ya rasulullah yace in zilfaj da hali to ana uku he sauka bayan ya ga mai magana ta uku sai ya sauka ya kada musu ya shirya musu wato bude baki to bayan sun yi sai ma yake alaihi salatu wassalam yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad afdara as-sa'im wato saboda su suna ganin cewa akwai sauran jan rana sai manzo Allah yake ce musu ai ta fada wannan ja da ya saura shine ake ce da shi ash-shafaq ga kuma hadisin Abdullah Umar dan Khattab wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim Allah ya ce idza ra'aytum al-layla aqbala min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat ash-shamsu faqad afdara as-sa'im mun gane da kyau akwai hadisai da dama wanda suke magana akan abin da ya shafi ta'jil fitr sai kuma wa ta'khiri suhurina kuma an umarce mu da jinkirta tasawur kada mu yi shi a farkon dare mu jinkirta shi sai ƙarshen dare wanda kuma za mu ga ma'aiki alaihi salatu wassalam haka yake yi Hudhaifa ibn al-Yamani kamar da al-Imam an-Nasa'i ya fitar hadisin Zir ibn Hubaysh yace kulna li Hudhaifa ayya sa'atin tasaharta ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala huwa an-nahar illa anna ash-shamsa lam tadlu' wangana da kyau Zir ibn Hubaysh yace na tambayi Hudhaifa ibn al-Yamani a wani lokaci ne kai sahur tare da ma'aiki yace ai kusan dauda fitowar rana ce wa ya lagari ne sai dai kawai rana bata fito ba saboda lokacin dab da ke towal alfajir ne haske bai bayyana na gari ba yanda ya kamata amma dai dab da ceto wal alfajr ne kuma hadithin Anas bin Malik wanda yayiwa Zaid ibn Haritha tambaya game da abin da ya shafi a wata yar suka yi sawur tare da ma'aiki ya tambaye shi yace gwalgwadon lokacin bayan an gama sawur da kuma kiran sallar asubahi sa'a wannan lokaci ne yace qadru 50 ayata gwalgwadon da zaka iya karanta aya 50 ne yace ba me yawa ba yace tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salati fa qultu li zaid kam kana bainal adhani was sahur fa qala qadru 50 ayatan wa lil bukhari aw 60 da kuma hadithin sahal ibn sa'd as-sa'idi wanda shi kuma yana cikin sunan bukhari yace tasahhartu ma'a rasulillahi kuntu atasahharu fi ahli thumma yakunu sur'atun bi an udrika salat al-fajr ma'a an-nabi sallallahu wato sawur ana so idan wato mutun ya jinkirta shi kada yayin shi a farkon dare wajen karfe 2 3 4 ya bari sai dab da keto wal alfajr sai kuma yayin sawur ba a so kai shi da wuri abinda ake so wajen cin buɗe baki ne ake so kai da wuri saboda kamar da matsala ce faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatus sahar hadithan amr ibn al-as wanda yana cikin sahih muslim matsala ce bambancin da yake tsakankanin abincinmu azuminmu da azumin yahudu da nasara shine cin abincin sahur saboda su ba sa cin abincin sahur suna ci ne tunda wuri-wuri kafin wannan lokaci yayi wanda shi kuma a sahar din nan akwai albarka a cikin sa kamar da mazala ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka kamar da yake cikin bukhari da muslim wa an nadaa aymanana ala shama'ilina fi salah sannan kuma na uku an umarce mu da mu dora hannayenmu na dama akan hannayenmu na hagu a cikin sallah idan muna cikin sallah mu dora hannayenmu na dama akan hannayenmu na hagu to zamu ga waɗannan abubuwan guda uku wanda aka umarce su al-amir ga annabawa shine Allah subhanahu wataala da yace umirna wannan bilbina'il majhul hu wato al-amir din shine Allah subhanahu wa ta'ala amarna Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'ashara al-anbiya'i amarna Allah ta'ala bi thalathati umur farqu bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nadaa aymanana ala shima'ilina fi salati saboda zamu ga wannan lokacin da sahabi yace an umarce mu to kai tsaye wanda ya umarce su shine ma'aiki alayhi salatu wassalam wannan ana bashi hukuncin hadisi ne marfu idan ma'aiki yace kuma an umarce mu to shi kuma kai tsaye za a ga ko cewa za a gano cewa wanda yake bada umarni ga annabawa shine wa shine Allah subhanahu wataala wali yu'ta hukuman rafi'i fi sawabi nahwu min as-sunnati min sahabi kaza umirna wa kaza kunna narafi'a hadhihi aw an idafatin ara kama inda al-imam as-suyuti wato ya kawo a cikin littafin salafiyya game da abin da ya shafi hadisan da ake ba su hukuncin hadisai ne marfu'ai wato wanda kuma shi sahabi din bai sarraha da cewa ma'aiki ya faɗa ba amma dai yayi amfani da wata kalma wanda ta dullu ala anna hadha al-amr la ya'ti illa min an-nabi alayhi salatu wassalam la yasduru illa min an-nabi alayhi salatu wassalam na'am wa marra bi rajulin wa huwa yusalli ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam a wata rana ya huce ta wajen wani mutum daga cikin sahabbansa alhali yana cikin sallah wannan mutumin shine Abdullahi dan Mas'ud kamar da al-Imam Abu Dawud ya fitar cikin littafin sa hadithan Abdullahi dan Mas'ud yace wata rana ina sallah wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna wato wannan mutumin wannan sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalam shi yayi abin abulkice sai zaman to ya dora hannunsa na hagu akan dama yayi haka mun gane yayi haka haka ne mun gane ya dora hannunsa na hagu akan dama haka kenan ko ina ga aiwa haka ake ba to wata rana Abdullahi dan Mas'ud lokaci yana sabon shiga saboda abun bai zame musu jiki ba sai zaman to yayi haka ne shi ganin shi irin da Allah anta mukhayyar baina wad'il yumna 'ala al-yusra aw al-yusra 'ala al-yumna zaka iya dora kowace akan yar uwarta dai dukkaninsu dai hannu ne irin ta wani ya ce wa qatala dawu da jaluta yace daya da ya kashe daya a cikin su tuka yi musu Dauda Dauda Jaluta ko ga da jau to kaga shi dai ya san dai a ciki daya ya kashe daya tunda dai an ce wa katala to sai ce wa katala Dauda Jaluta kaga a ciki yace Dauda kuma yace Jaluta eh babu faili a ciki sai ce daya ya kashe daya to shi ma sai yake tunanin cewa ya halatta wad'ul yusra ala al-yumna kamar yadda ya halatta wad'ul yumna ala al-yusra fantaza'aha sai ma yake alaihi salatu wassalamu ya zare hannayen nashi ya cire hannun nasa na hagun wanda ya dora akan dama wad'ul al-yumna ala al-yusra sai ya dora mai dama akan hagu ya nuna mai yanda yake kaji ta'alimi daga ma yake alaihi salatu wassalamu wato shugaba wajen karantarwa wani wajen ilmantarwa ma yake alaihi salatu wassalamu zamu ga cewa yanda yake karantar da sahabbai yana karantar da su ne wato dalla dalla yanda za su gane kaga ana Abdullahi dan Mas'ud ma yake da ya ganshi yana cikin sallah iya abinda yake da matsala akai shine wajen dora hannu ya dora hagun akan dama wanda yanda ya kamata ita ce dama ta hau sama hagu shikenan bai ce mai ba cire ko wani abu saboda zai iya rike tashi sai zo ya canza mai yanda ake yi don kuma ya ci gaba da sallar shi to haka lokacin da mutum yake sallah mal Allah ko saboda ya karkacewa alqibla to ba wai magana zaka mai ba imai yanda kake tunanin cewa shine daidai ne ka gyara mai in kawa kowa ne zaka gyara mai irin yanda zaka ga wani yazo shi ya tsaya sallah kawashe daya tayi dama daya tayi hagu akai wanda zaka ga ya sallah wanda yanda ya kamata shine wajen abin da ya shafi alqiyam din nan a zaman to ka tsaya ciccir kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala din ya faɗa wanda kuma a ciki akwai hatta ya tsotsi su zaman to suna kallon alƙibla kamar yadda malamai sun yi babubuka babi akan wannan matsala din babu yastaqbilu bi atrafil jilayhi alƙibla kamar yadda al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi a cikin littafin sa na'am to yana ga sai mu kwana na ku sai mu tashi akan wuduhuma ala sadar Allah ta'ala ya sa mu yi daidai abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka